Annobar coronavirus da ke ci gaba da addabar Amurkawa ce mabudin muhawarar tsakanin mataimakan ƴan takarar shugaban ƙasar inda Kamala Harris ta jam'iyyar Democrats ta ƙara jaddada cewa kasawar gwamnati mai ci yanzu da kuma rashin ingantaccen tsarin tunkarar annobar shine ya ƙara uzura lahanin da cutar take yi a Amurka.
Because of the ineptitude of an administration that was unwilling to speak the truth to the American people.
Tace sakamakon halayyar wannan gwamnati na kin gaya wa Amurkawa gaskiya ya sa jama'a da dama suna jin jiki dalilin kasawar wannan gwamnati ce idan ba a fito an gaya wa jama'a gaskiya ba ta yaya za su shirya har su dauki matakan kare kansu to sai dai mataimakin shugaban kasa Mike Pence na jam'iyyar Republican wanda kuma shine ma shugaban kwamitin shugaban kasa na yaki da cutar COVID-19 ya ce damuwar da shugaba Trump yake da ita na kula da lafiyar Amurkawa ta sa gwamnati daukar kwararren matakai tare da haɗin gwiwar masana domin ganin ƙarshen wannan annobar. Pence ya ce yanzu haka kamfanoni biyar na Amurka na dab da fitar da rigakafin cutar a zaman wani sashe na ƙoƙarin gwamnati.
The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine.
Yace gaskiyar magana shine kun ci gaba da ƙoƙarin cirewa Amurkawa ƙwarin gwiwar amincewa da rigakafin. Idan har aka sami rigakafin a lokacin mulkin Trump ina ganin babban ci gaba ne. Ku daina sa siyasa ga abin da ya shafi rayukan jama'a. A bangaren tattalin arziki kuma mataimakin shugaban kasa Pence ya ce gwamnatinsu ta yi hoɓɓasa wajen bunƙasa tattalin arziki tare da samar da ayyukan yi ga Amurkawa. Ya ƙara da cewa duk da yake annobar coronavirus ta yi illa ga nasarorin da aka samu, to amma kuma yanzu haka suna da tsari tare da ƙudurin sake farfaɗo da tattalin arziki ba kamar na jam'iyyar Democrat da suka sha alwashin ƙara haraji ga 'yan ƙasa ba. To sai dai a martanin da ta mayar Senator Harris ta musanta wannan zargin. Inda ita kuma ta zargi gwamnatin Trump da wargaza tattalin arzikin Amurka tare da rasa ɗimbin ayyukan yi. Wani muhimmin batu da aka tabo a muhawarar shine dangantakar Amurka da China. To amma mataimakin shugaba Pence ya ce Amurka bata amfana da komai ba dangantaka da China. A lokaci ɗaya kuma ya ce China ce yake da alhakin mawuyacin halin da Amurka take ciki na annobar COVID-19. Ya ce China da hukumar lafiya ta duniya WHO sun ki gaya wa Amurkawa ainihin gaskiya. Sun hana jami'anmu shiga domin samun sahihan bayanai akan cutar coronavirus har zuwa tsakiyar watan Fabrairu. To sai dai Senator Harris ta zargi rashin samun alfanu a dangantaka da China da yadda shugaba Trump yake tunkarar al'amuran da suka shafi kasashen waje. Ta ce yakin kasuwanci kamar yadda suka kira shi da ake yi da China shine yayi sanadiyar rasa ayyukan yi kusan 300,000 da suka danganci kamfanoni, yayin da Amurkawa kuma suke kashe makudan kuɗaɗe domin samun kayayyaki saboda wannan yakin da ba nasara. Haka ma an taɓo wasu muhimman al'amura da dama da suka haɗa da sauyin yanayi da sha'anin wariyar launin fata. Duk da yake dai 'yan takarar mataimakan biyu sun caccaki juna a muhawarar tare da yi wa juna katsalandan jefi-jefi, to amma kuma saɓanin waccan ta farko a makon jiya wannan muhawarar ta gudana cikin tsanaki tare da mutuntawa da kuma girmama juna.